yau za mu tashi addu'a ta 70 a cikin littafin ta biyar a cikin babin malai ce bismillahir rahmanir rahim akwai kul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bismillahir rahmanir rahim qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri an-nafathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad bismillahir rahmanir rahim قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس يجي بعد كل صلاة وأن السروري قل هو فلك ناسي بايم قوة صلاة أن كرنتس درانا دمتين صلاة فلالله تعانا دبقاتي كرنت وأن فلك ناسي لقل هو سأبو أن حديث شيني أقبى ابن عامر shi rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace amarni rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an aqra bil muawwidhat dubra kulli salatin annabi umarta ta yayi yace idan ka karanta waɗannan kula'uzai a ƙarshen kowace sallah al muawwidhat din anan ya hade dukkan surorin ne wala uzu bi rabbil falaq da nasi da qul huwa ma duk ta shiga ciki amma abinda aka fi sani ya shahara an ce muawwidhat ana nufin falaq da nasi to amma anan yana nufin as-suwar as-salata kullaha duk surorin guda uku wannan riwayar Abu Dawud da Imam Nasa'i da Imam At-Tirmidhi duk sun ruwaito a cikin sunan nasu so ana da buƙatar musulmi in ya idar da sallah yayi wannan gabaki daya akwai riwaya da tazo idan bayan asubai ne sau uku uku ake kowace sau uku in magariba ne ma sau uku kamar yadda muka karanta ana karanta la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu guda goma bayan asuba haka guda goma bayan magariba to wannan shine abin da shari'a ta ainihin wato karanta man menene hikima cewa kullun bayan idan da sallah sai kai waɗannan surori guda uku saboda akwai neman tsari daga shedan shedan ba zai gushe ba yana maka waswasi a rayuwarka kullun kuma yanda zaka magance shine da addu'a to a ce duk sallar farilla idan kai sai ka nemi Allah ya baka kariya ya baka tsaro na musamman daga waswasin shedan da sharrin shedan to wannan ba karaman nasara bace kwarai da gaske shi yasa manzo Allah ya ce kullun a rinka neman tsari daga shedan wato bayan an idar da sallolin nan guda biyar kamar yadda wannan riwaya ta tabbatar a na farko yayi bismillah duk kowace sura idan za a karanta ta ana yi ta da bismillah amfanin kawo bismillah a tsakanin surori shine dan ya bambance ma tsakanin surar can da wacce sura shine hikimar kawo bismillah kuma da mun ita bismillah an saukar da ita ne litqra baina suwa dan a rinka karanta ta tsakanin surori na farko akwai kul huwallahu ahad umarni ne yake ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ga ya musu cewa lalle Allah shine kwaya daya tilu ahad kul wannan shi yasa ake ce da ita suratul ikhlas surar da take magana akan ikhlasi da tauhidi da kadaita Allah ko shine Allahu Allah ahad kwaya daya yake rak ahad ana nufin wahid sai dai in zurfin ma'ana ne ma da iyakan cewa ahad ya fi wahid Allahu samad shi Allah shine ake nufatansa da bukatu sannan kuma shi Allah shine wanda kowa yake da bukatar sa bai da bukatar kowa kuma shine ma'anar as-samad kamar yadda muka karanta lam yalid wa lam yulad lam yalid Allah bai haifa ba zai kuma haifa ba wa lam yulad kuma shi ma ba haifar sa akai ba babu wata mai haihuwa kuma za ta haifa Allah wannan aqida ce dole ka yadda wa lam yakul lahu kufuwan ahad ko kufuwan ko kufuan ahad a kira'ar warshi kufu'an a hafsu kufu'an bayi da kufu kini sa'a tsara aboki bai da shi kaɗai yake tabaraka wa ta'ala to ka jaddada tauhidinka bayan kowace sallah wani abu ne mai muhimmanci wannan suratul ikhlas din manzon Allah ya faɗa a cikin hadisi ingantacce sallallahu alaihi wasallam ta'dilu thuluthal qur'an daidai take da ɗaya bisa ukun alqur'ani duk wanda ya karanta qul huwallahu guda uku to daidai yake da wanda ya sauke qur'ani qul huwallahu daya